الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعدوا أولا يمجي نجمع درن أصبر يومنا عشرين دقايا وطن شدا وطن جمادى الآخرة bayin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da ina ga yau sha nawa ne 14 ko sha nawa ne yau 12 ga watan 12 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na littafin sunan abi dawud daga nan masallaci mai yati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fajar jahar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a karshen muna cikin kitabu salat mun karanta babi na farko a cikin kitabu salat mun karanta hadisi guda biyu mun tsaya kan hadisi na 392 yau zamu tashi a babi na biyu mun fara hadisi na 393 wanda akan shi zamu tashi insha Allah wanda yau shine darasin mu na 58 a cikin wannan littafi mai albarka kafin haka akwai tambaya guda daya da zan amsa wanda wani ya aika ta hanyar text yace kwanaki yaji an yi magana game da sallan juma'a idan mutum ya samu yazo wai samu an gama rako'i duka an dago daga ruku'u ko ana sujjada ko ana zaman tahiyya muka ce mutun ya rasa sallan juma'a sallan azhar zai to sai ce amma ban fadi inda na dauko maganan ba tunda ka san ba bid'a muke ba dole akwai inda muka dauko magana bazan ma baka littafi da nan ko kusa ba ka je ka duba al-majmu'u sharh al-muhadhab na imam an-nawawi abun da yasa na gaya mishi littafin nan Imam an-Nawawi ya rasu sama da shekara 800 da ya wuce kan na ce mishi Albani ko Usaymin ko Ibn Baz ya ce wannan ba marja'i bane ba kamar yadda suke fada an gane ko al-Imam an-Nawawi cikin al-Majmu' sharh al-Muhadhab yake cewa duk mutumin da Imam an-Nawawi an haife shi hijira tana da shekara 631 a cikin 1447 sai kai manusin 631 nawa zai rage engineer da wani abu kowa san da wani abu ne ina nufin number daidai abin da zai rage 1447 ai manusin nawa 631 816 da aihuwan shi shekaru 816 aka haifi Imam an-Nawawi ya rasu hijira tana 676 to kaga shekarun da yawa baya aihu to a ciki abin da yake cewa shine idan mutun yazo masallaci an riga an gama raka'a ta biyu gama raka'a kuma shine dagowa daga ruku'u duk lokacin da ka zo an dago daga ruku'u wannan raka'an ta tsere maka sai ce to abin da ke kan mutum shine ya kabbara ya shiga ai sallah da shi amma bai samu sallan juma'a ba idan liman ya sallama ya miƙe zai kawo raka'a hudu ne zuhuran la jumu'atan ina fata an gane azhar ba juma'a ba to sai ya ce hadha mazhabu jumhurul ulama wannan shine mazhaban mafi yawan malamai sai ce Malik wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal kuma mu'asirin duk fatawansu kenan ina fata shi da abinda muke kai a masaban Malikiya da Shafi'iyya da kuma masaban Ahmad ibn Hanbal sun kafa dalilai da hadisai da yawa. Daga cikin ko hadisin da Imam Muslim ya fitara cikin sahih Muslim, annabi ya ce man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salah. Duk wanda ya samu raka'a daya a sallah to ya samu wannan sallah. To matukar baka samu ruku'u ba baka samu wannan raka'an ba. Na biyu, akwai hadisin da Imam An-Nasa'i ya fitar daga Abdullahi dan Umar, Allah kara masa yadda. Annabi ya ce man adraka rak'atan minal jumu'ati aw ghayriha falyadib ilayha ukhra faqad tamma salatu. Duk wanda ya samu raka'a daya a Juma'a ko wata sallar da ba na Juma'a ba, kawai abin da zai shine ya karo raka'an da ya kubuce mishi, sallar shi ta cika. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Irwa'ul Ghalib. To abin da nake so na ce shine, idan ka zo masallaci an dawo daga ruku'u a raka'a na biyu na sallar Juma'a ka rasa sallar Juma'a. In ma ka tafi wani masallaci inda ba a yi sallah ba, in so kake ka samu Juma'a, ko kuma in ka shiga wannan sallar azhar za ka yi, ba sallar Juma'a ba insha Allah. Sai dai idan mutum matafiyi ne kuma, ka san matafiyi dama kasar wiki. To idan mutum tafiya yake sai ya zo masallaci an gama sallar Juma'a, ana raka'a ta ƙarshe, an dago daga ruku'u ko ana sujjara ko ana zaman tahiya, idan ya kabbara ya zauna shi, idan aka yi sallama idan ya miƙe, sallan azhar zai kawo, niyan azhar zai yi, amma raka'a biyu shi na kasar zai yi. An gane bambanci, shi ba zai hudu ba, dan dama shi raka'a biyu ne akan shi, amma zai kudurta a zuciyar shi azhar yake ba Juma'a ba. An fahimci wannan abun? Allah ya sa mu dace. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Dawud As-Sijistani yake cewa babun fil mawaqit, babun da yake magana akan al-mawaqit shine lokuta, jami ne na al-waqatu. Al-waqatu shine singular, al-mawaqit ya zama jami sa kenan. To sai ya ce babin da ke magana akan al-mawaqit lokuta, ana nufin lokutan sallah, tunda a cikin kitabu salati ake ko shine ya halatta a shafi abin da hankali zai hararo shi. Qala haddathana musaddadun ibnu musarhat, qala haddathana yahya bin sa'id al-qattan sika an sufyan bin masruq al-thawri qala haddathani abdurrahman bin fulan bin abi rabi'a yace haddathana abdurrahman bin fulan, kaga fulan ai ba suna bane ba, fulan shine wani, yace wai abdurrahman dan wani ya bani labari, bin abi rabi'a to sunan shi abdurrahman ibn al-haris ibn ayyash ibn rabi'a, abdurrahman ibn al-haris, fulan din nan shine haris, ya fito sunan a wasu ruwayoyi amma ba a wannan ba. Shi abdurrahman saduqun ne lahu awham, an hakim bin hakim, daga hakim bin hakim shi ma saduqun ne, asabu kutubus sita sun fidda hadisin shi. An nafi ibn jubair bin mut'im an ibn abbas qala jabir bin mut'im, nafi ibn jubair bin mut'im shi suka ne, an ibn abbas daga abdullah dan abbas qala yace abdullah bin abbas akwai dan su sahabbai guda hudu da ake ce musu abadila, na taɓa maganar su anan ko, su wane ne abadila a ranma? Na'am, abdullah bin umar malam sadiq abadila cikin sahabbai su hudu ne bisa ga zance mafi inganci, akwai wanda sun kai su har zuwa bakwai, amma rajihin kauli guda hudu ne, shin abdullah bin umar, abdullah bin amr ibn as, abdullah bin zubair, abdullah bin abbas, su ake ce musu abadila a cikin sahabbai, wato suna da kananan shekaru kuma duk sunansu abdullahi abdullahi, jam'i shine abadila, kuma kowanne malami ne daga cikin sahabbai, sannan yana daga cikin darajar shi kuma yana cikin sahabbai bakwai da suka fi kowa yawan hadisi, shi dan abbas. Kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace ammani jibrilu alaihi salam, mala'ika jibril ya mini limanci inda albayti a wurin daki, albayt da alif da lamun ana nufi alka'aba, ana nufi dakin ka'aba, wannan alifin da lamun din wanda yake nuna cewa wani daki ne sananne shine ainihin alka'aba, ya zo cikin littafin al-ummu na Imam Shafi'i yace indal ka'bati marrataini hasau biyu abinda yake nufi da sau biyu salloli guda 10 suka yi kwana biyu akai ana sallolin kalman jibril wasu malamai suka ce kalman jibril tana da fi abdullahi suka ce kalmomi ne guda biyu aka hada su wuri daya akwai jibra sannan akwai iri shine abdu da kuma allah a yaren hibiru ina fata an gane to malaika jibril shi yasa kalman ba ta daukar li'irabi a larabci dan ba larabci bane ba in kana karatun nahwu zaka kalman jibril ba ta daukar li'irabi kamar ibrahim da isma'il da su ishaq duk ba sa karban li'irabi indal baiti marrataini fa salla bi az-zuhra wannan sallan kafin mu shiga hadisin ya faru ne a daren da annabi dawo daga isra'il da mi'raj sallallahu alaihi wasallama da lokacin da aka tafi aka dawo a cikin dare ɗaya akai kissa ce sananniya kun sani to da aka dawo an karbo sallah akwai bukata a karantar da shi kuma lokutan sallah inda zaka gane ba addini sai akan ilimi ba cewa annabi ba kaje ka zabi lokutan da kaga dama an gane ko sai da aka turo mala'ika jibril ya koya masa lokutan sallah kuma a aikace ba ma bayani ya mishi ba sai yazo shi fa salla bi az-zuhra yazo lokacin azhar saboda an ce lokacin da suka dawo already lokacin sallah asuba ya riga yayi sai aka ce to a bari a fara sallan daga lokacin azhar ina fata an gane to malamai suka yi sabani wace ce farkon sallah a cikin salloli guda biyar sai wasu malamai suka ce sallan azhar aka ce saboda me suka ce saboda mala'ika jibril da yazo zai karantar da annabi lokutan sallah da azhar aka fara ita ce babban hujjar su amma sai malamai suka ba su amsa da cewa wannan maganar ba haka bane ba suka ce sallan asuba ce sallan farko isha ita ce sallah ta ƙarshe manyan dalilan su guda biyu suka ce cewar da kuka yi an fara da azhar wannan shi yasa ta zama sallan farko ai saboda lokacin da suka dawo duniya daga lahira kenan ko ba haka ba tun da an kai annabi lahira ya dawo ba wanda ya je lahira ya dawo ma in ba shi ba Bahaushe ya ce ba a zuwa lahira a dawo ko to annabi ya je ya dawo sallallahu alaihi wasallama kai daga nan zaka san annabi na daban ne extraordinary mutum kenan ko kuma ka ce extraordinary halitta ba ma mutum ba ya je lahira kuma ya dawo ya ci gaba da bayani ya je ya ga wuta ya ga aljanna ya ga mala'iku ya ga komai duk a cikin dare daya waye kai wayar ka waye kamar ka waye san asalin yanaka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallama to da aka je lahira aka dawo bari mu sake maimaitawa to lokacin da suka dawo duniya sallan asuba ya riga yayi to kaga babu yadda za a karantar da shi dan lokacin ya riga har ya shiga suka ce wannan shine dalili dalilin mu na biyu na cewar azhar ba ita bace lokacin sallah qur'ani Allah ya faɗa cikin suratul baqara yace hafizu ala salawati wa salatul wusa wa qumu lillahi qanitin yace ku kiyaye sallah ko ku kiyaye salloli sai yace ku kiyaye sallah ta tsakiya to ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yana cikin bukhari da muslim da littafin sunna yana cikin muwatta na imam malik annabi ya faɗa ƙarar cewa sallah ta tsaki ita ce sallar asar to idan aka ce abu guda biyar ne wanne ne zai zama na tsakiya na uku ya zama biyu a gaban shi biyu a bayan shi to idan annabi ya ce la'asar ce sallah ta tsakiya kuma hadisi ne wanda babu sabani akan ya inganta to sai mu lissafa mu ga asuba azhar kaga sallah biyu kenan magriba isha sallah biyu wanne ne a tsakiya la'asar ina fata an gane to shi yasa wannan hadisin cewa azhar ce sallan farko malami sun bada amsa da ayin qur'ani da kuma bada amsa da wancan abin da ya faru fa salla bi az-zuhra yace da yazo sai sallah azhar da ni shine zalatu shams a lokacin da rana ta zawali zawalin rana shine ta kauce daga tsakiyar sama yace wa kanat qadar ash-shiraq ya kasance gurgurdan igiyan takalmi hancin takalmi wannan na haka din kamar slippers slippers a shi yake da igiya a ciki haka ko a karshe to wannan tsayin shine ash-shiraq to idan ta kauce gurgudan ashraq to lokacin azhar ya shiga shi yasa idan rana tana zuwa tsakiyar sama a ce karfin 12 to duk inda ta gota da minti 3 ko 4 lokacin azhar ya shiga shi yasa qadaru ashraq dan gotawa ne kawai kada sai ce wa salla bi al-asra sannan ya dawo kuma ya sallar al-asr da ni da aka zo aka azhar aka gama sai ya koma annabi ya gane yanzu shine farkon azhar kenan sai yace wa salla bi al-asra sai zo ya sallar al-asr da ni hina kala dhilluhu mithlahu a lokacin da kowani abu inuwan shi daidai yake da tsayin shi ya zama kowani abu da shi da inuwan sa tsayin su daidai ne shine karshen sallan azhar farkon sallar al-asr kun fahimci wannan abin da kyau to anan ne sai malami suka yi sabani wasu malami suka ce idan aka tashi lissafi wannan karkacewar da rana ta yi daga tsakiyar sama qadarul shirakin baya cikin wannan lissafi sai ya zama komai tsayin shi ya zama daidai da shi a kuma dan ƙara daidai wannan zawalin na sallar azhar kun fahimci abin da kyau shi suka ce mishi alfai'u to sai yace wa salla bi al-maghrib sai sallan azhar da ni ay maghriba da ni hina aftara sa'im a lokacin da mai azumi yake bude baki yana nufin lokacin da rana ta fadi kenan wa salla bi al-isha ya dawo ya sallar isha da ni hina ghaba ash-shafaqu a lokacin da shafaqi ya buya menene ash-shafaqu shine ja da ke sama idan rana ta fadi a lokacin da babu hadiri za ka ga rana ta fadi ainihin yamma taimi tai jaja to wannan jan sai ya bace gaba ɗaya kafin lokacin insha shiga matukar wannan jaja yana nan lokacin insha bai shiga ba shi yasa babu sallan da ake wasa da su a ƙasar nan kamar sallah guda biyu sallar al-asr da sallar insha musamman a lokacin sama time lokacin irin mai jun july har zuwa august wallahi masallacin cikin gari da wasu wurare zaka ga sallar isha tsakanin ta ana gama magriba sai ka ji mintuna kada an fara kiran isha kai ka rasa wani irin isha ne wannan ita ba isha din Sweden ko Norway ba ga shafakin nanan kaga ana ta sallah wasu unguwanni bai kamata mu kira sunan unguwannin ba ko to musamman gaskiya masallatai na talakawa an fi samu wannan matsala koyi hakuri abinda sane wannan maganar shine mallam alƙali Abubakar Salihu Zaria dakta Allah ta ya shirko ya ba kan shi dakta kuma ya kan shi addu'a da fatan alheri ya taya kan shi murna duka yake cewa ya kamata talaka ya shiga taitayin shi yace ya je Abuja sai ga galibi angonnin masu kuɗi rallitin suna azumi ran alamin suna azumi ka gansu sun cika masallaci a sallan asuba su zauna su yi ta azkar har rana ta fito yace a waɗannan ba za su mana tsiya ba to bai kamata a ce kai kana talaka kuma kana wasa da sallah ba ya kamata kafi mai kuɗi kula da sallah to wallahi galibi ka je anguwannin jiyare da wasu wurare daga sun fi kula da haƙiƙanin lokacin sallah yanda yake a shari'a idan ka shigo cikin anguwannin mu ko na talakawa sai ka ga masallatan ba a kula da wannan abu to aina matsalar take kamar haushin Allah suke ji Allah sauki gaskiya sallar insha Allah sallar al-asr wallahi ana wasa da su galibi a masallatan mu mafi yawa haka ne sai da Allah gafarta mana to kaji ko wani masallaci ne su la'asar din su uku da rabi ne 24/7 su ba canji tsawon shekara guda kuma akwai lokacin da ake la'asar take shiga hudu saura uku da rabi ma lokacin la'asar bai ba to su sallar la'asar din su uku da rabi ne muttafaqun alayhi babu canji yanda ka san Allah ne ya faɗa cikin suratul baqara la'asar uku da rabi akwai irin wannan masallatan wallahi kuskure ne lokaci na canzawa yanzu kai ka san magariba yanda muke magariba a yanzu a cikin watan June ba haka muke magariba ba idan aka shiga jin kusan 7 saura ake magariba yanzu kuma 6 saura an fara kiran magariba to ya za a ce ita la'asar din ba za ta canza ba daga nan ka san ba gaskiya ake ba haka lokacin sama akwai lokacin dafa lokacin zafi kenan da kuma lokacin damuna akwai lokacin da isha take kusa karfe 8 sai ga 7 da rabi ana kiran sallah wallahi ya kamata mu gyara wannan abu a cikin hikima matasa suna fahimtar da irin waɗannan masallatan amma da ladabi da bayanai karata da jijiyan wuya yace sai muka yi sallar isha hina gabar shafaku nazo wata unguwa anan haka ina tafiya naga ana sallar isha kuma kofar gidan wani babban limami ne wallahi shafaki bai bace ba su isha din su 7 da rabi ne babu canji tsawon shekara guda sun aje 7 da rabi dole ai isha 7 da rabi Allah ya sauke wa sallabiyal isha'u hina gaba shafaku wa sallabiyal fajra sai muka yi sallar alfijir hina haruma ta'amu washarabu ala sa'im a lokacin da abinci ya haramta da abun sha akan mai azumi me kenan alfijir na fitowa ashi na lokacin da abinci ya haramta ga mai azumi ko ta yace to mun yi sallar asuba shine salatul fajri a lokacin da abinci ke haramta da abun sha ga mai azumi to an gama sallah guda biyar kenan ko sai ce to falan makanal ghadu da kuma washagari da gobe ta kasance a Hausa sai dai kace washagari kawai yace sai muka yi sallah sallabiyyaz zuhura sai yamin sallan azhar hina kana zilluhu mithluhu a lokacin da kowanne abu inuwan shi daidai yake da tsayin shi kaga jiya an yi sallar azhar lokacin zawali haka ne ko sai aka yi la'asar a lokacin da tsayin komai yake daidai da inuwan shi to amma washe gari a wannan lokacin da la'asar ta shiga to a lokacin aka yi azhar saboda shine karshen azhar farkon la'asar kun fahimci wannan abin da kyau to kaga daga nan annabi zai gane cewa jiya shine farkon lokaci yau shine karshen lokaci sai ce wa sallabiyal asra sai yayi sallar la'asar dani hina kana zilluhu mislaihi a lokacin da kowanne abu tsayin shi ya ninka shi sau biyu inuwan shi ya ninka shi sau biyu a lokacin da ka ajiye abu kaga tsayin wannan abun inuwan shi ya ninka shi sau biyu shine karshen lokacin sallar la'asar to anan sai malamai suka ce sallar la'asar tana da lokaci ikhtiyari da lokaci ittirar lokaci ikhtiyari shine lokacin da ake so kai kokari kai sallah a wannan lokacin kar ka bari ya wuce akwai kuma lokaci na laruri shine a lokacin da rana ta yi ja har tana shirin faduwa to haramun ne ka bar la'asar ta kai wannan lokacin sai dai a bisa larura sai za su ce mishi ittirar lokacin na fita gaba ɗaya ne idan rana ta fadi to wannan ya karantar da shine lokaci zababbe shine a lokacin da kowanne abu inuwan shi ninka shi sau biyu wa sallabiyal maghriba sai muka yi sallan ainihin maghriba yamin sallan maghriba kenan shine aftara sa'im lokacin da mai azumi yake cin abinci kamar yanda aka yi jiya shi ba bambantawa to shi yasa masaban mu ta malikiya da masaban shafi'iyya su sallan maghriba lokaci ne take da shi sai su ce maka ana gama sallan maghriba ana assalamu alaikum lokacin muftari ya fita duk wanda ya salla bayan an gama salla a masallatai yayi ne a cikin lokacin laruri amma lokacin muftarin magriba guda ɗaya ne shine daga kabbaran harama zuwa gama salla ko kuma kace kai daga faduwar rana zuwa lokacin da aka gama sallar magriba to wannan ita ce hujjan ainihin mazhaba wa sallabiyal isha sai min sallan isha ila thulusul layl har zuwa sulusin dare shine 1 bisa 3 na dare yanzu wanne ne sulusin dare na farko a yanzu kaga rana tana faduwa karfe 5:50 kaman kace da 5 ko da 6 ya kai da 6 yanzu to alfijir kuma na fita karfe 5:06 har da 7 ma yau to sai ka dauka waɗannan awannin zaka auna sai ka raba su uku kawai mu'azumin cewa rana tana faduwa karfe 6 alfijir na fita karfe 5 kaga awa 11 ne to wannan awa 11 shi zaka raba shi uku ya kai 10:30
9:30
to wannan shine kaman karshen lokacin sallar isha na muktari kenan amma gaskiya yazo a hadisi zamu karanta a gaba ba shi bane ba sai ya kai lokacin biyu za a raba shi ina fata an gane kaga zai kai har wajen karfe 11 da wani abu kenan wajen 11 da rabi idan alfijir ya koma karfe kusan 6 zai kai har wajen 12 dare sallar isha tana da tsayi wannan ruwayan da yace sulusun dare na farko zamu karanta a gaba ruwayan da tace rabin dare shatarul layli tsakiyar dare kenan shine karshen lokacin sallar isha na muktari wa salla bi al-fajr sai muka yi sallan asuba da ni fa asfara sai ya ja asuba din har sai da rana ta a menene gare haske insha al-isfirar kafin rana ta fito kaga ji an yi sallan asuba al-fajr na fitowa da dubun dare kenan amma washe gari sai aka yi sallan har sai da gare haske ko ina ya haske kafin yanzu aka yi sallan ainihin sallan asuba shine ma'anar fa asfara ai sai da ya shigar da sallan asuban ilal isfirari har cikin lokacin da gari ya haske sun maltafata ilayya to daga nan an gama kenan da aka yi sallan asuba aka gama rana hatta kusa fitowa mala'ika jibril tunda shine liman sun maltafata ilayya sai ya waigoye kalle ni to shine anan sai malamai suka ce idan su biyu suke sallan ai mutum biyu je ruwa suke an gane ko sai su malamai suka ce a'a yanda aka yi sallan shine shi malaika jibrilu yana yi wa annabi limanci yana gaba annabi na bayan shi sahabbai na bayan annabi limamai biyu aka yi jibrilu shine limamin annabi tun sahabbai ba sa ganin shi shi kuma annabi shine limamin sahabbai wasu malamai suka ce a'a idan kuka dubi lokacin da aka Isra'i da Mi'raji sahabbai ba su da ikon sallah ɗakin Ka'aba da har za su jami kuma haka ne a lokacin Ka'aban ba ta karkashin ikon su to rajihin kauli shine annabi da Jibril da kadai suke sallar su amma duk da haka yana gaba annabi na bayan shi haka aka yi liman shi wata irin sallah ce ta musamman ta waɗansu halittu na musamman yawa da shugaban mala'iku da shugaban halittu gaba daya shi mala'ika jibrilu kawai yana aiwatar da umarnin Allah ne subhanahu wataala amma da annabi ne zai masa limanci kun gane ko yawa dan annabin ya fi daraja a wurin Allah subhanahu wataala wannan muttafaqun alaihi babu wani halittar da yake gaban annabi a wurin Allah kowane ne a bayan shi yake annabawa kafin su suna bayan shi wa kulluhum min rasulillahi multamisun ina fata an gane to sai da aka gama sun maltafata ilayya sai ya juyo sai ya kalle ni fa qala sai ya ce ya muhammad ya kai wanda Allah ke yawan yabon shi shine ma'anar muhammad ismul maf'ul ne wanda Allah ke yawan yabon shi ba wanda ke da wannan sunan in ba shi ba ba ai muhammadu ba kafin a halice shi wato abinda zai baka mamaki zaka samu shi sunan annabi shi kadai ne kafin a halice shi ba mai wannan sunan Allah ya hana kowa ya sa sunan kaga dai larabci ne amma laraba ba su iya sa wani muhammadu ba shi kuma kakansa da ya sa masa sunan abdul muttalib Allah ne masa ilhama tunda Allah ya ce wa sammaituhu muhammadan tun fil azal na sa masa sunan muhammadu to shi abdul muttalib kawai Allah masa ilhama sunan shi muhammadu kuma wani abun al'ajabi shine shi abdullahi mahaifin manzon Allah alayhi salatu wassalam shine da na 10 maza a wajen ƴaƴan Abdul Muttalib shine na 10 shine dan shi karami na ƙarshe to sai bakance yace idan har na aifi ƴaƴa maza guda 10 to nayi wa gunki na alƙawari zan yanka masa da na 10 sadaka saboda godiya sai aka aifi Abdullahi baban manzon Allah alayhi salatu wassalam sai hankalin shi ya tashi sai Allah ya sa masa son wannan dan fiye da kowa kuma kuma shi alƙawarin zai yanka shi aka ce to abinda za a yi shine ka je wuri kaza aka gaya masa akwai wata masaniya za ta gaya maka in akwai solution a wannan matsalan za ta gaya maka ya je ta ce masa akwai shine har sai in an yi abun nan a kawo raƙuma guda goma waɗannan raƙuma guda goma ka san darajar raƙumi a wajen larabawa sai a na ban san me zan faɗa da Hausa abun ba misali da shi wannan ɗan da raƙuma guda goma sai a yi ƙuri'a wanda aka ɗauko idan aka ce yanka ya faɗo a kan Abdullahi to sai an yanka raƙuman nan guda goma haka za a yi ta yi har sai lokacin da yankan zai faɗo a kan raƙuma that means gunkin ya haƙura kenan abar sai da aka yi raƙuma ɗari goma goma sau goma kafin ya faɗo ka dubi yanda yake son yaron ya kawo raƙuma goma sai ya faɗo a kan shi raƙuma goma aka yanka aka sake yi yankan ya faɗo akan Abdullahi har sai da aka yi haka har sau goma kafin ya faɗo akan raƙuma sannan aka bar shi shi yasa shi annabi ake kiran shi da ibnu zabihaini dan mutane biyu da aka ce a yanka su Allah ya sai bin din su baban shi Abdullahi sai bin din shi Allah ya kakan shi Isma'il shi ma haka annabi Ibrahim ya ne zai yanka shi Allah ya ainihin bele shi to abinda nake so na ce shine shi wannan Abdullahi kaga ya rasu to shi Abdul Muttalif Allah masa ilhama a sa suna Muhammad in ba Allah ba zai shirya wannan abu domin kafin shi babu suna a wurin Laraba gaba daya alaihi salatu wassalam fa qala ya Muhammad yace ya Muhammadu hadha waqtul anbiya'i min qabli wannan shine lokacin sallan annabawa da suka gabace ka wannan shine lokutan sallan annabawan da suka gabace ka wal waqtu lokaci sananne na sallah ma baina hadainil waqataini shine abin da ke tsakanin lokutan nan guda biyu da sallan da muka yi na jiya da na yau daga nan zaka na gane bambancin tsakanin lokuta mun yi ne a farkon lokaci da ƙarshen lokaci to abin da ke tsakani shine lokacin kowace sallah shine ma'anar wal waqtu ma baina hadainil waqataini to anan sai malami suka ce akwai kalmar da bata inganta ba a cikin nan wace ce cewar hadha waqtul anbiya'i min qablika wannan shine lokutan sallan annaba da suka gabace ka aka ce annaba da suka gabace shi ai ba ba salloli guda biyar ba ban gane ko kun gane maganan ba sai suka ce to hadisin dama sanadin hadisin akwai magana kan mutane guda biyu Abdurrahman ibn Fulan ibn al-Haris ibn Ayash ibn Abi Rabi'a da Hakim bin Hakim amma zance mafi inganci hadisi ne Hassan amma wannan kalmar malamin sun ce akwai nakara a cikin ta muhaqiquna sun ce a cire wannan kalma a cikin hadisi hadha waqtul anbiya'i min qablika annabawa da suka gabace shi ba ba su salloli guda biyar ba balle a ce su ma irin lokutan sallar su kenan duk annabin da yazo an bashi sallah irin tashi da lokaci irin nashi amma waɗannan salloli guda biyar kab ba wanda ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب أخبره يتي محمد بن شهاب الزهري يا باشي العباري أن عمر بن عبد العزيز شو للي عمر بن عبد العزيز وانين عمر بن عبد العزيز سنة شمس عمر الثاني عمر نبيو shine khalifa na biyar kamar yadda ake masa kirari al-khalifatul khamis ko al-khalifatul rashid to amma shi Umar bin Abdul Aziz me yasa ake ce masa khalifa na biyar bayan ajerin khalifofi daga kan Abu Bakar As-Siddiq shine na 13 shine na 13 a cikin khalifofin musulunci a khalifofin Banu Umayya kuma shine na 8 daga kan Muawiya zuwa kan Umar dan Abdul Aziz shine khalifa na 8 idan ga 8 ga guda 4 nawa kenan 15 shana 12 me yasa aka ce masa shine na 13 wa zai iya gano amsa na na'am a me yasa aka ce masa khalifa na 13 a jerin khalifofin musulunci wanda daga kan Muawiya zuwa kan shi mutum takwas ne, shine na takwas kuma a cikin Banu Umayya. Sannan ga Khulafa'ur Rashidun guda hudu: Abubakar, Umar, Usman, Ali. Na da hudu da takwas, a'a ga hudu ga takwas, shine na takwas. Eh, shine na takwas. Yawa, kun sake ko amsa ce da nake da wahala, sai in ka karanta tarihi cikin sauki kuma sai ka gane. Dalili shine bayan rasul sayyidina Ali bin Abi Talib, sayyidina Hassan ne zama khalifa bisa kasance mafi inganci, shine khalifa na biyar, sannan sai Muawiya. To Hassan bai jima ba sai ya sauka da kanshi saboda ya hada kan musulmai, saboda kar a yaki. To da an zo za a zubar da jini, da ya kalli yawan sojojin da ke bayan shi dubbai, ya kalli sojojin Muawiya dubbai, ya ce akan mulki za a yi wannan yaƙi kuma kowa musulmi, ya ce shi ya haƙura, ya sauka daga khalifanci. Kuma shi ya cancanta yi, ya ce amma bai yadda a zubar da jinin mutum ɗaya tak don ya zama shugaba ba. Ina ɗan siyasa musu, ya ce bai yadda jinin mutum ɗaya a zubar don ya zama shugaba ba. Shugaban duniya ne fa, ba wai shugaban wani ƙasa ba. A lokacin da Makka da Madina da Siriya da Falastin da Misira da duk duniyar musulmai duk yana ƙarƙashin shi, ga gangaro Afirka har su Morocco su Algeria, duk shugaba guda ɗaya ke da shi. Kai gabar har su Tajikistan duka, har ka shiga Pakistan, duk ƙasa ɗaya ne, daula ɗaya ce. To Hassan shi ne na biyar ya haƙura, sannan sai Muawiya ya karɓa. To Umar ibn Abdul Aziz, ɗaya daga cikin abin da ya shahara da shi, ina jin huduban Juma'a za mu ya kan shi Malam Usman, dan a tarihin duniya kaf tun da ya rasu har yau ba ai shugaba mai adalci kaman shi ba, tun da ya bar duniya har yau. Kai a tarihin musulunci ma in ka cire Abubakar da Umar da Usman da Ali, ba taba shugaba kaman shi a tarihi ba, tarihin duniyar musulunci gaba ɗaya kaf. Tun da Annabi ya bayyana ya koma ga Allah aka fara shugabanci daga kan Abubakar da Umar da Usman da Ali, to ba taba shugaba kaman shi ba, bayan ya bar duniya kuma ba sake kaman shi ba har yau, saboda adalcin da ya shimfiɗa a duniya fa. A zamanin mulkin shi, da akuya da kura suna kiwo a wuri ɗaya, kuran ba za ta ci akuyar ba, ko san saboda me? Haka kawai Allah jefa tsoron Allah a zuciyar kowa, sai kowa zama mai adalci. Masu kuɗi suka shiga tashi hankali lokacin, za ka ɗauko zakka kowa ba ya so, ga zakka a ni ba na so. Allah kuma ya ce a fidda zakka, ba ka san wa za ka ba ba. Ina ma da ɗan Najeriya ya zo lokacin nan. Ina fata an gane wannan tarihi na ingantacci. A lokacin da ya rasu, akwai wani makiyayi kura ta cinye tinkiyarsa guda ɗaya, ya ce wallahi Umar ya rasu. Da ya shigo Madina aka ce Umar ai ya rasu, ya samu labari, ya ce yauwa kura ta cinye akuyana, alamun Umar ya bar duniya kenan. Kuma kwata-kwata shekarar shi biyu a mulkin, da wata biyar da kwana hudu iya mulkin da yake nan, kashe shi aka yi, ka san duniya akwai tsinannu. Duk da hakan sai da so kashe shi, aka sa masa guba abinci ciyarsu, mata masmuman bi ittifaqi al-mu'arikhin. Ta bangaren mahaifiyarsa, shi jika ne ga Umar dan Khattab, ta bangaren mahaifin shi jika ne ga Usman dan Affan. Ina fata an gane wani abu da ke akwai game da Umar bin Abdul Aziz. Tarihin Ibn al-Jawzi suka kawo, wata ran sai da Umar ya fito yana khalifa a Madina yana yawo, sai ya ji wata mata da ƴarta suna tattaunawa, suna saida nono cikin dare, an tatso nono ana gyarawa. Sai ita uwar ta ce ebo ruwa mu ƙara don nonon ya ƙara yawa. Sai ƴarta ce a umma, khalifa ya hana fa, ya hana algus, ya ce a daina zuba ruwa a cikin nono. Ta ce ai khalifan baya ganin mu. Ta ce idan khalifa baya ganin mu, ubangijin khalifa na ganin mu. Umar kuma yana laɓe yana jinsu, haka yake yawo layi layi. Washe gari sai dawo gidan, ya sa aka kira mai gidan da uwar da ƴar, yace nazo nema auren yan nan dana nake nema wa Asim Asim shi ya aureta an gane ko Laila ummu Asim ita ta aifi Umar bin Abdulaziz ita wannan yarinya kaga amfanin auro uwa ta gari kenan mai ka auro yar tiktok yar gala aka sha mamaki anna Umar bin Abdulaziz kana qa'idan ala al-minbari hudu ba za mu yi kaman guda biyar series akan Umar bin Abdulaziz insha Allah na sha uku shine Hassan Hassan dan Sayyidina Ali shine suka zama sha uku khalifofin ga khalifa al-arba'a khulafa al-arba'a Hassan shine na biyar sannan sai takwas daga Muawiya zuwa kan sun zama sha uku kenan yawanci al-safin Hassan ake mantawa radiyallahu anhu to shi ibn shahab az-zuhri akhbarahu ya bahu usama labari dan zaidu al-laisi yace anna umar ibn abdul aziz yace tabbas umar dan abdul aziz kana qa'idan alal minbari ya kasance yana zaune akan minbari yana wa'azi ko yana karantarwa fa akhara al-asra sai jinkirta sallar al-asr shay'an da dan wani abu ba ma mai tsayi ba shine shay'an ya dan jinkirta ta da ƙara lokaci ya kamata a yi sallah karfe 4 aka kaki da har 4 da rabi ba a yi sallah ba ko 4 da 20 shay'an yanzu minti 5 ne ku jira liman aramakuna liman mai ko yace fa qala lahu urwa da Umar da jinkirta lokaci ya dan ƙara mintuna fa qala lahu uratu ibn zubair akwai uratu dan zubairu yana masallaci sai yace da shi amma inna jibrila alayhi salam kad akhbara muhammadan bi waqtis salati yace baka san cewar malaika jibrilu ya sauko duniyan nan ba ya bawo annabi labari dangane da lokutan sallah ya karantar da shi kuma la asar mun karanta ga yanda ake yinta kai ka zo ka jinkirta mana la asar shi fa Umar din fa da yake ake magana da shi din a lokacin shine gwamnatin Madina dan yayi gwamna a Madina a lokacin mulkin Walid ibn Abdul Malik shine shugaban kasa to sai sa Umar ya zama shine gwamna na Madina a lokacin shi aka fada da masallacin Madina na farko wanda ba taba irin shi ba aka dawo da gidan Annabi cikin masallaci sallallahu alaihi wasallama sai yace baka san Jibrilu yazo ba ya bawo Annabi labari dangane da lokutan sallah fa qala lahu Umar sai Umar yace dashi e ilam ma taqulu ka shiga taitayinka ka san fa abin da kake cewa kina e ilam ma taqulu ka san fa abin da kake cewa to kaga yana inkarin gwamna kuma malami dan Umar na cikin manyan malaman Madina ba wa mulkin ka dai yayi ba Imam Malik da su Imam Shafi Imam Ahmad ibn Hanbal yace Umar ibn Abdul Aziz shine mujaddidin farko a tarihin musulunci tun bayan barin Annabi duniya sallallahu alaihi wasallama sai ce fa qala lahu urwatu sai urwatu yace da shi tunda yace e ilam ma taqulu ka san fa me kake cewa malamai suka ce me yasa masa wannan magana shin yana masa tsawa ne dan me zai masa gyara ko me yake nufi to ga ayin salafiya nan wata kila ya masa magana a cikin jama'a zan ce ba wa shugaba nasiha cikin jama'a ko eh mu kan muna yi wannan masaban ba ma kanta ilam ma taqulu ka san me kake cewa hatta sahabbai sun yi shugabannin inkari a bainar jama'a ina fata an gane manyan sahabbai kuma an samu shugabanni sun yi kuskure sun musu inkari hatta a filin idi wani sa ya ce kai ba haka ake ba kuma shine shugaban kasa ce annabi ya ce kaza 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 akwai filin da ya wuce filin idi ne bainar jama'a to shine sai ya ce da shi malamai suka ce abinda Umar yake ce masa shi Umar a lokacin bai san hadisin nan na Jibrilu ba yace kai ka san fa me kake cewa karkar Jibrilu ƙarya shine abin da yake nufi ilam ma taqulu wato yanzu yana neman ya kawo masa hujja kenan za ku gane haka a cikin maganar da Urwa yayi shi Urwa ya gane cewar abin da Umar ke nufi da yace da shi ilam ma taqulu ka san fa me kake cewa kai a hankali ba ai wa annabi da Jibrilu ƙarya fa qala lahu urwatu sai Urwa yace sami'tu bashir ibn abi mas'udin yaqulu naji bashiru an abi mas'ud yana fada da kunne na samitu aba mas'ud al-ansari yaqulu shi kuma yace shi ma yaji abu mas'ud al-ansari yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wannan hadisi menene a wajen malaman hadisi ina wannan muka yi bai kuniya da su ba wanda zai tunawa sami'tu bashir yaqulu sami'tu aba mas'ud yaqulu sami'tu rasulullahi yaqulu shine musalsal musalsalun qul ma ala wasfin ata yawa har zuwa karshe to wannan shine hadisi musalsal walaka kawo hadisin tiryan tire lafazi komai iri daya kaga shi yaji da kunnan shi wane yaji shi ma yaci yaji da kunnan shi wane yaci har zuwa kan annabi to kaga daga nan ashe yanzu shi Umar bin Abdul Aziz hujja yake nema kana neman hujja to zo mu tafi tiryan tiryan har fadan manzon Allah alaihi salatu wassalam sai yace yaqulu annabi yace nazara jibrilu alaihi salam ay malaika jibrilu ya sauko fa akhbarani bi waqtis salati ya bani labari dangane da lokutan sallah fa sallaitu ma'ahu nayi sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu sannan na ƙara sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu yace yahsubu bi asabihi yana kirgawa da yatsun shi kamsa salawatin salloli guda biyar daga nan Umar ya sake kenan ya da lalle maganar da ya faɗa daga wurin annabi yake alaihi salatu wassalam yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallar zuhura sai naga annabi ya yi sallar azhar hina tazulu shams a lokacin da rana take kaucewa daga tsakiyar sama wa rubbama akharaha wani lokaci annabi yakan jinkirta azhar hina yashtaddu alharr a lokacin da ake tsananin zafin rana anan ne wani daga cikin malamanmu Dr. Sani Ashir a Kano yake cewa sallan azhar a lokacin da ake tsananin zafin rana yan gargajiya sun fi mu dacewa da sunna kun gane kuma abin da kyau dan haka yake a hadisi in ana tsananin zafin rana annabi yana jinkirta azhar amma mu kuma azhar 12 da rabi ne dole mutafaqun alaihi mu ba kowa da inda yake da matsalar shi akwai ahlus sunna da su kuma masallacin su azhar ɗaya saura kota ne haka za a yi fodi holiya wata 12 azhar ba ta canjawa to aka ce anan su ma sun saba wa sunna kun gane wannan abin da kyau dan in ana tsananin zafin rana annabi yana jinkirta sallar azhar sai rana ta danyi sanyi kamar karfe 2 da wani abu kenan ta nuna sosai wa ra'aituhu yusalli al-asr yace naga annabi kuma yana sallar al-asr wa ash-shamsu murtafi'atun bayda a lokacin rana tana sama kina murtafi'a tana madaukakiya bayda'u tana fara tas naqiyatu sarakakkiya wani jajajaje bai fara shiganta ba shine ma'anan bayda ke sa malami suka ce idan ka tsaya ka kalli yamma ya zanto rana ta daki fiskanka to shine karshen sallar al'asar wanda aka fi so inda ka tsaya cak karka sunkuyar da kanka kuma karka daga kau ka kalli santa sai ka ji rana akan fiskanka shine karshen lokacin sallar al'asar na muhtari wanda aka fi so yana gota wannan lokacin an shiga lokacin laruri yace yayi sallar al'asar a lokacin murtafi'atun bayda qabl an tadkhulaha as-sufratu kafin fasifasi ya fara shiganta bari mu dan taba wani abu wanda muka yi auren tafsiri kwanaki akan planets me yasa rana take canjawa ta koma jajajaje in ta zo faduwa da kuma lokacin da take fitowa asali rana fa kamannin ta guda ɗaya ne baya canjawa fara ce tas yanda take a 12 rana da hasken ta din nan haka take a lokacin da ta fito haka take a lokacin da za ta fadi da zaka je bakin teku idan rana za ta fadi kaga yanda asalin rana take sai kaga ta koma ja kamar ta fada cikin ruwa to me yasa take koma haka suka ce idan ka je duniyar Mars in kana so ka je ka ka je ka hopola wanda yake tafiyan kilomita 195 cikin minti daya kilomita 192 a cikin minti daya. Babu abinda dan adam ya kera wanda ya kai shi gudu, wanda NASA suka harba cikin 2021. Sai dai wata bakwai yana gudu kafin ya je duniyar Mars. Wata bakwai kuma babu abinda dan adam ya kera a yau wanda ya kai shi gudu. In dai Muhammad ne abun ba ikon Allah ba, to yafi komai gudu. A cikin awa daya yana tafiyan sama da kilomita 11,000. An gane ko? To da yaje duniyar Mars yana can ya kai Curiosity rover wanda yake ta dauko hoto yana turowa wa NASA. Suka ce rana fara ce tas a duniyar Mars, haka take fita kuma haka take bata, kuma haka ya tabbata, haka ne asalin kamannin ta yake. Me yasa mu na a Earth, wannan duniyar da muke ciki, muke ganin ta tana cancanjawa? Suka ce dalili shine ainihin to saura minti biyar. Suka ce atmosphere condition, duk inda aka samu 8 degree altitude, to a lokacin inda rana bata haura shi ba, ba za ta zama fara a duniyar Earth ba. Yasa idan ta dago sai tsayinta ya kai ta wuce degree 8 a altitude kafin sai ta koma fara. Haka in ta je faduwa da ta shiga wannan altitude din 8 har ta je daya, dole kamannin ta ya canza. Atmosphere condition da ke wurin a wannan duniya yake a ciki, can a Mars babu wannan abu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Allahumma amin. Ba kamannin ta bane ya canja, wurin da ta shiga ne ya canja ta. Kaman kai ne ka shiga wani globe wanda yake blue, sai ka kayanka ya koma da kamanninka kamar haka. Ina fata an gane. Ai ba kamanninka bane ya canja, yanayin wuri ne. To ita ma haka take tsintan kanta. Ya fito ko? Sai yake cewa fayansarifu rajulu minas salati, mutun zai ainihin gama sallah ya ainihin tafi, fayati dhul hulaifa, daga Madina ya je har dhul hulaifa, qabla ghurubi shams, kafin rana ta fadi, kafin rana ta bace kenan. Kusa muna amfani da faduwar rana, saboda haka yake a Hausa, amma rana ba faduwa take ba, tana uya ne. Kesa duk larabci babu inda zaka dace rana ta fadi, sai dai a ce gharabatu shams. Ina fata an gane. Hatta idza menene abalaga magharibash shams, wurin da rana ke buya. Saboda idan ita wannan Earth tana juyawa, to kaga lokacin da mu nan muke rana wani wurin dare ne, a lokacin da suke dare wani gun rana ne, wani gun yamma, wani gun safiya, saboda ba faduwa take ba. Juyawan duniyar Earth shike jawo wannan abu. Wannan wani karatu ne daban shi ma. Yace zaka yi sallah a masallacin Madina, kai tafiya har zuwa Dhul Hulaifa, daga masallacin Madina zuwa Dhul Hulaifa kilomita 10 wani abu ne, 11 zuwa 14 ko makamancin haka. Wa yusalli al-maghriba hina taskutu ash-shamsu, yana sallan maghriba kuma a lokacin da rana ta ainihin fadi, shine ta buya. Wa yusalli al-isha'a hina yaswaddu al-ufuqu, yana sallan isha kuma a lokacin da sararin samaniya yake komawa baki, duhu ya shige shi kenan, wannan jan ya bata, shine ma'anan yaswaddu al-ufuq, yawma tabayadu wujuhun wa taswaddu wujuhun, shine yaswaddu yana komawa baki, al-ufuq shine sasanin sama. Wa rubbama akharaha, wani lokaci kuma annabi aka kawai sai ya jinkirta sallar isha, ya ki fito, hatta yajtami an-nas, sai ya ga mutane sun taru. Sai wani lokaci fa akai karfe 9:30 da rabi ba ai sallah ba a masallacin Madina. Annabi ya fito ai ta jira, ai ta jira. Yana jira ne mutane waɗansu sun je kasuwa, sun je gona a taro. So ake a samu ladan jami'i. An gane ko? Kaga shugaba mai adalci kenan ko? Wa sallas subha marratan bi ghalasin. Wani lokaci na sallan asuba bi ghalas, da duhun dare, shine ghalas. Al-fijr na fita kawai sai ya fara sallan asuba. Zaka ga ko ina duhu. Thumma salla maratan ukhra, wani lokaci kuma sai ya salla, fa asfara biha, sai jinkirta asuba din har sai daga ne haske. Thumma kana salatuhu ba'da zalika, daga nan kuma annabi ya kasance sallan shi ta asuba at-taghlis, shine duhun dare. In dai sallan asuba ne, tun daga wannan lokacin annabi ya daina, al-fijr na fita ake sallan asuba, hatta mata, har annabi ya koma ga Allah subhanahu wataala har ya wafati wa lam ya'ud ila an yusfira annabi bai sake komawa yayi sallan asuba ainihin gari yayi haske ba yana sallan asuba ne da duhun dare zamu karanta a gaba ana fara salla a masallacin annabi a lokacin ba za ka gane wace kusa da kai ba in ba ka dauki muryar shi ba saboda akwai duhu tunda babu haske ina ga saboda lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya sai wani sati insha Allah abun nan mu karanta na dida Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh